بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه حق قدره ومداره العظيم. الحمد لله. يوم 21 غواتم رانا الحمد 21 غواتم جماد الثاني هجرة 1445 دام دورا كان كراتم منا بلوغ المراني a wannan makaranta tamu da ke sharada wato ma'had Sheikh Ali Harazimi to litahfiz al-Qur'an wa dirasat al-Islamiyya wanda muna cikin bab sifatus salati zamu tashi hadisi na 219 a cikin wannan littafi hadisin sayyida Aisha ana Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yastabtihu as-salata bit-takbir wal-qira'ati daga sayyida Aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kasance yastabtihu salata yana bude sallah yastabtihu salata yana bude sallah yastabtihu salata yana bude sallah bit takbiri da kabbara wal qira'ati da karatu bilhamdulillahi rabbil alamin shine karatun yana bude shi da alhamdulillahi rabbil alamin bilhamdulillahi rabbil alamin wa kana shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya ruku'u lam yushkhis ra'asahu baya dago kansa wa lam yusawwibuhu kuma baya yin kasa da shi ya tankwara shi wa lam yusawwibuhu baya kasa da shi shine baya tankwara shi walakin bayna zalika
idi yana tsaye da kansa ne tsakanin sama da kuma kasa ma'ana da bayan da kan ya tsaya didi mutum ya miƙe kada mutum wajen ruku'u ya ƙasa da kansa ya danna shi can ƙasa ka kuma ya dago kansa kai ruku'un amma ka dago kanka an fahimta shine wa kana ya kasance izara ka idan ya ruku'u lam yushkhis ra'sahu baya dago kansa ya zama ya dago shi ya zama ya fito ba ya sama da bayansa alayhi salatu wassalam walan yusawwu kuma baya ƙasa da kansa
walakin bayna zalika sidi yana tsayawa tsakanin haka wa kana ya kasance izara fa'a min ruku'i
idan ya dago daga ruku'u wa kana gaba sallallahu alaihi wasallama ya kasance izara fa'a idan ya dago min ruku'i daga ruku'u lam yasjud baya tafiya sujjada hatta yastawiya has qa'iman har sai ya daidaita a tsaye wa kana shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza rafa'a idan ya dago min ruku'i daga ruku'u lam yasjud ba'da tafiya sujjada hatta yastawi ya qa'ima har sai ya daidaita a tsaye an fahimta shi saka ka zo kana sallah kana dagowa daga ruku'u ku tafi a'a yawa ba a samu itidalu ba sai ka tsaya cak tukunna wannan sai ka tafi sunna annabi sallallahu alaihi wasallama
wa kana ya kasance idza rafa'a ra'sahu idan ya dago kansa min sajdati daga sujjada wa kana shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza rafa'a ra'sahu idan ya dago kansa min sajdati daga sujjada
lam yasjud baya kuma tafiya sujjada hatta yasawi ya jalisan har sai ya daidaita a zaune lam yasjud baya yin ita baya tafiya sujjada hatta yasawi ya jalisan har sai ya daidaita a zaune wa kana yaqulu ya kasance yana fada fi kullu ra'atayn a cikin kowane raka'a biyu at-tahiyyata yana fadan at-tahiyya wa kana yaqulu
ya at-tahiyyata ya kasance yana cewa at-tahiyya yana yin at-tahiyya fi kullu raka'atayn a cikin dukkanin raka'a biyu at-tahiyyatu shine at-tashahhud da ake fada at-tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu as-salawatu lillah
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
to yana fadan haka
a raka'a ta biyu wanda daga nan an zauna za a miƙe wa kana yafurushu rijlahu liyusra ya kasance yana shimfida wato kafarsa ta haunin sa alayhi salatu wassalam wa kana yafurushu rijlahu liyusra ya kasance yana shimfida kafarsa wanda take al-yusra manzo Allah sai shimfida ta haka kenan wayan subul yumna ya kafa kafar dama wannan fa a zamanin bi ne shugaba yake haka wayan subul yumna ya kafa ta daman wa kana ya kasance ya furushu yana zuri yusra kafar sa dai kafar al-yusra ya furushi yana shimfida ta alayhi salatu wassalam wayan subul yumna ya kafa ta daman kun ga haka shine shimfidawa ita kuma ta daman haka yi kafa a zauna a kan nan ji in ya din sai su kalli gabas dan gwada wannan muga sai ka zauna a kan a wannan sai ka shimfida ta haka wannan haka za ka yi ta haka ka ga ka dinga haka ai da abu can bangaren za ka nan ya dan fito yawa to sai kuma nan ka kafa ta nan yawa to ka ga nan in ya din ka kalli gaba yawa to haka shi amma zama ake akan kafar
na'am
eh zama zaka
a zama zaka sai akan ta ni ba zan iya zama ba ina wanda zan zama
da wasai ka zauna akan kafar zaka zauna wannan ta dama
na'am
ai ba kanta ka zauna ba sosai haka zaka zauna akan ta yawa sosai akan ta dama shi kuma wannan nan za ta fito ta hagunka nan za ta fito
sai ta fito
nan za ta fito yadda na zauna sai nan za ta fito ba maki tara yawa to haka sai ka kafa ta dama to kaga haka ake yi haka shugaba sallallahu alaihi wasallam yake yi a zama na nabiyu yawa wa kana yanha shugaba sallallahu alaihi wasallam ya kasance yanha yana hani an ukubati shaytani daga durkusan nan na shaytani wa kana ya kasance yanha yana hani an uqubata shaytani daga durkusan nan na shaytan shine mutum wato shi ake cewa iqa'u ya tabbata a cikin wani hadisi yana cewa la tuqi kada kai iqa'u shine mutum ya raba kafafuwansa bi haka ko kuma ya zauna akan duwawunsa a tsakiya kuma sai ya sa hannunsa haka a ƙasa haka sai ka buɗe ƙafar ka buɗe ta sosai to kuma sai a yi haka to ba a son haka a cikin sallah yawa an fahimta wannan ba a yinsa a cikin sallah wasu kuma suka ce iqa'u shine haka irin yadda mutum ya zauna akan digan nan shi ma suka ce wasu suka ce shi ne iqa'u din shi ma as manzo Allah ya hani kabarin wannan sallallahu alaihi wasallam an fahimta wajen wayan ha yana hani an yaftar sharrujul zira'ihi mutum ya shimfida damatsansa an yaftar wayan ha yana hani an yaftar rajulu mutum ya shimfida zira'ihi dama dansa iftara shi sabu'i irin shimfida wannan na dabbobin farauta irin yadda suke a cikin sujjada kenan to shi ma ba a yin haka wayan ha yana hani an yaftar rajulu zira'ihi mutum ya shimfida dama dansa ibtirashu subu'i irin shimfidayan nan na dabbobin farauta yana mutum a gurin sujjada eh haka ba shimfida a haka a gurin haka an fahimta wa kana yahtumu salata bit taslim shugaba sallallahu alaihi wasallam yana cika sallarsa bit taslim da sallama yawa dan haka in ka zo ka zauna a zaman tahiyya na ƙarshe kafin ka ce assalamu alaikum sai kai abin da zai bata sallah ko kace kai magana ko kace da ka haka da sato wannan a baka fitar da sallah ko kai rihi to sai ka sake sallah sai ka ce assalamu alaikum shine mutun ya fitar ka cikin sallah shi yasa ce wa kana yaqtum sai da take cewa zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama wa kana yatum salati ya kasance yana cikin sallar sa bit taslima da sallama ahrajahu muslim muslim ne ya fitar da wannan hadisi yawa nan ya kawo lahu illatun to amma ibnu hajar yace walahu illatun a cikin ruwayar akwai illa a cikin ruwayar saboda yadda su malamai suka ce muslim ya fitar da shi ta hanyar ruwayar abul jawza'i shi kuma abul jawza'i shi ya karba hadisin daga sayyida aisha to malamai suka ce kamar ibnu abdul barri hadisin mursali ne saboda shi abul jawza'i sun ce bai karba daga sayyida aisha ba to kuma imamu muslim ya karba hadisin gurin abul jawza'i daga sayyida aisha kuma sun ce shi abul jawza'i bai karba daga sayyida aisha ba to amma duk da haka ba abin da bai taba ruwaya tunda idan ka duba wato shi wannan hadisi kusan ya kawo ma'anar hadisin da muka yi a na baya hadisin can baya ko shine hadisin wannan hadisin Abu Huraira wani kace idza qumta ila salati fa asbigil wudu'a thumma taqbil al-qiblata fa takbir thumma qira ma taysara min al-qur'an hazuwa karshe kusan za ga daidai da wannan hadisin hadisi ne wanda kuma yake sahiho shi ma duk da aka bai dauke wannan hadisin inganci ba tunda dai har imamu muslim ya fitar da shi kuma al'ummar musulmi ta tafi akan cewa duk abin da yake a cikin wannan shi al-jami'u sahih kamar na imamu al-bukhari da shi muslim sahih muslim dukkanin su wato al'umma ta kaba akan cewa sahihi ne saboda haka cewa walahu illatin ibnu hajar ya fada wannan bai ta umma tabar hadisin ba kawai illar da ya kawo saboda su malaman hadisi ne amana cike ilimi duk abin da sun gani za wannan abu ne yana kan su fada malamai ne illa su cewa ko abul jawza'i bai ji daga sayyida aisha ba kuma an kafa hadisin da gurinsa ta hanyar sayyida aisha amma abul jawza'i hafizi ne adabidin ne kuma adilin ne tunda ayyukan fadin to tabbar hadisin daga sayyida aisha yake Allah ya kara mata yarda ina ganin sai mu tsaya anan wajen ku sai dai abinda muka fahimta hadisin ne yake koya mana na farko bude sallah da kabbara harama wannan rukuni ne
yawa kamar yadda ake faɗa yanzu cikin rukunin sallah bude sallah da kabbara harama ko zuwa kai masallaci ka karin limami yayi ruku'i karka zo kana tafiya kai Allahu akbar ka bi shi sai ka arike wannan kabbara harama ce ko tafiya ruku ka tsaya a tsaye tukunna kai kabbara harama da tsayuwa domin ta wajibi ne ka ce Allahu akbar
yawwa sannan wajibcin karanta Fatiha bayan kabbara harama ita ma karatun Fatiha kabbar wato wajibi ne rukuni ne la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi babu sallah ga duk wanda bai karanta fatihatil kitabi ba wujubud dumani dole a samu nutsuwa a cikin ruku a samu dumanina a cikin ruku'i da sujjada yawwa dumanina da al-itidalu wato wannan suma wajibi ne a cikin sallah rukuni ne a cikin sallah yawa kuma an yi hani ga mutum ya tashabbihi ya kama da dabbobi cikin sallah wajen sujjada ga mutum ya shimfada damtsan sa a cikin sujjada wannan ba a yin haka yawa shi ma rukuni ne sannan kuma cika sallah fita daga cikin sallah bit taslimi da sallama wannan hadisin duk ya nuna mana haka an fahimta cewa sallama ta farko da zaka yi rukuni ne daga cikin rukunan sallah kamun kace assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah to ta farkon rukuni ce dole ce an fahimta shine wannan shine kuma abinda jamhurin malamai suka tafi akan sa to alhamdulillah kun tsaya anan wajen ku akwai mai tambaya to